أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم وزد وتحنن على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله ومن سار على نهجهم واقتفى على آثارهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na Litinin daren Talata 16 da watan Zulqa'ada hijirar shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya dace da 5 da wata na 6 miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafin adda'u wad dawa wa al jawabul kafi liman sa'ala al dawa'i shafi wallafar imam ibn al qayyim al jawziya alayhi rahmatullahi ta'ala a wannan masallacin mai tarin albarka na al furqan a wannan gari mai albarka na tawa muna kan gabar da malam yake muna bayani akan wasu ababe guda biyu masu muhimmanci kwarai da gaske wanda da su ne dan annabi adam yake samu jin dadi da kuma cin nasara ta rayuwar duniya da gobe alkiyama malam yayi mana bayanin abu na fari wanda shine wato mutun ya san ayya tafasilkin asbabu sharri wal khair ya san menene yake kawo alkharrai da kuma sharri a rayuwa kuma sai malam ya nuna maka hanyar zaka zaka iya fahimtar wannan hanya ce guda uku hanya ta farin tadabburin alqur'ani mai girma da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam awa nabiyu kuna uku shine ababen da suke faruwa wa kanka ko kuma da waninka ta wannan hanyar mutun zai iya fahimtar abin da ke jayo alkhairi da ma abin da ke jayo sharri mutu ke zancan fadar malam da yake cewa wa man sarafa ilayhi ma inayatahu ittafa bihima an ghayrihima wa huma yuriyanika alkhaira washarra wa asbabihima hatta ka annaka tu'ayin zalika uyana mal yace wa huma ma'ana alkitabu was sunna littafin Allah da sunnar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man sarafa ilayhi ma duk wanda watan ya juyar da hankalinsa da kuma rayuwarsa ga wa'annan abun ma'ana ya maida kansa rayuwarsa akan bin littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam to ittafa bihima an ghayrihima zai wadatu da abunda duk ba su ba ma'ana ba wani abu da zai zamanto ma auni gare su a rayuwa da zai huce wannan sai ya wadatu da komi domin duk abunda kake nema a rayuwa ta duniya to zaka same su a cikin littafin Allah da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yace wa huma su dinnan biyun nan littafin Allah da sunnar shugaban halitta yuriyanika alkhaira washar suke nuna maka alkhairi ko shari suna dora mutun akan ababen alkhairi kuma suna nuna maka abu kaza in kai sharri ne musiba ce a rayuwa kuma halaka ce gare ka a gobe alkiyama wa asbabihi ma da kuma abinda ke jayo sabin da ke jayo alkhairi a rayuwa da ma sabin da ke jayo sharri a rayuwa hatta ka annaka tu'ayin zalik kamar dai ka ce kana ganin wannan ne a wuyanan gani da ido kamar dai kana ganin abun yana faruwa sai da ka san mutun yana kallon TV yana ganin abun yana fito masa kuru da muzu to kamar dai haka zaka dinga ganin abun a rayuwa saboda fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa ma farratna fil kitabi min shay ba wani abu da Allah bai bayani ba a cikin littafi idan kaga akwai abun da baka fahimta ba kana ganin kamar ba sa a cikin alqur'ani to wala Allah ya kasance karatunka ne bai kai can ba amma alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ba wani hukunci na rayuwa face sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayani sa sai da ubangiji saukar da wahayi akan wannan al'amari alimahu man alima wa jahilahu man jahila ce sanya idan ka wayi gari kaga mutun yana kallon wanda ya karanta alqur'ani da sunnar manzon Allah ba kauye to kawai ka sa akan gari wannan shine ba gida ce na karshe shine ba kauye na karshe domin wayewa ta duniya da alkiyama tana cikin karatun littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam malati wa ba'da zalika kuma bayan haka idza ta'ammalta akhbar al-umam idan ka sanya lura a cikin labaran al'ummomin da suka gabata wa ayyam Allah da kuma danqa ta Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma abun da ya shafi kyauta ta Allah subhanahu wa ta'ala fi ahli ta'atihi a cikin wa'in suka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a suka bi Allah da kyautata ibada gare sa sannan kuma wa ahli ma'siyatihi wa'in suka saba ma Allah kuma mutun ya bibi irin auzar hukuncin Allah akan su domin ayyamullah ana ne hukuncin Allah anan hukuncin Allah akan mutanen suka yi wa Allah da'a da hukuncin Allah akan mutanen da suka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala tabaqa zalika ma alimtahu min alkitabi was sunnah sai kaga wannan abun ya dace da abun da ke cikin littafin Allah da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abun da malai yake son ya fitar anan idan ka dauki labarin al'ummar da ta gabata wanda bata zo ba a cikin alqur'ani mai girma ko kuma abun bai faru ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka dauki abun da ya faru wanda labari ne na al'ummar ta shude a kanka to wannan sai ya sa kaga abun ya dace da irin abun da Allah ya bada labari a cikin littafin sa da kuma irin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani a sunnar sa yanzu misali ubangi subhanahu wataala ya fada a cikin littafi mai tsige cewa ghulibatir rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalbihim sayughlabun fi bil'i sini wannan abun bai faru ba amma sai ya kasance bayan hucewar annabi sallallahu alaihi wasallam kasar rum na daga cikin mafi girman kasashe wanda tana da al-akasira wal qayasira manya-manyan sarakai wanda a duk duniya kowa yana mika wuya gare ta a lokacin ba musulmi ke jagoranci ta musulunci bai shiga ba amma sai Allah ya ba da labarin cewa wata rana za a wayi gari cewa an ci galaba akan wannan gararan kuma sai abun ya wakana kaga abun ya tabbata a cikin Qur'ani cewa abun zai wakana to idan kana dibar irin wa'annan labaran sai kaga cewa ashe wannan abun kamar ubangiji tini ya riga ya yi mutane bayanin sa kuma ya kasance izina wa'azi da al'ummar suke karatu domin ba kowa bane ke gane al'amarin Allah subhanahu wataala sai wanda kasance yana ta'ammuli da littafin Allah subhanahu wataala yafi kowa gane waye Allah madaukakin sarki a rayuwa jama'a mun fahimta malai ke cewa wa ra'aita tafasila ma akhbara Allah bihi kuma zaka dinga ganin watan tafasil fanyace ababen da abinda Allah ya bada labari da shi wa wa'ada bihi kuma Allah yayi alkawali da wannan abin cewa idan mutun yayi kaza Allah subhanahu wataala za ya yi masa kaza a rayuwa yanzu misali ubangi subhanahu wataala watin ya ban cewa duk wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wannan ayar kadai dan uwa idan ka samu lokaci ka tsaya ka lura da ita wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka zikirin Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance ko al-ahkam al-shar'iyya da Allah ya wajabta wa bayunsa ko ya kasance ana nin al-Qur'anin karin kansa abinda ya kusa na hukunce-hukunce da labarai sai mutun yayi kunnan uwar kashi da abinda ke cikin wannan littafi to Allah ya ce zai gamu da rayuwa ta kunci a duniya to sai ka dauka misali al-Qur'ani mai girma yana cewa wala taqrabu dhira innahu kana fahishatan wa sa'a sabila to sai Allah subhanahu wataala ya jarrabi al'umma da take ta'ammuli da zina sai Allah ya dinga jarraba su da wani kunci a duniya tun kafin mutuwa misali irin wannan cuta ta sida ba kunci bace jama'a wanda garko tana kare garkuwar jikin dan annabi adam wanda idan ta kama mutum a wancan lokacin da ta bayyana to sunan ta kabari salamu alaikum kaga ma'ishatan dankan wani kunci ne na rayuwa wanda idan aka ce wa mutum yana fama yana ya kamu da wannan rashin lafiyar kawai zai fara kilga kwanakin mutuwar sani duk wani abu na jin dadi ya yanke masa a shiga ga Allah ya jefa sa a cikin ni ma'ishatan banka ina fatar kun fahimta to irin wayannan ababai da zaka dinga lura da irin abun da Allah ya bada labari a cikin alqur'ani cewa idan mutun yayi kaza Allah zai masa to idan ka aje hankalinka ka lura zaka fahimci sunnar Allah tana tawon zuwa a cikin wannan abun Allah ba zai daina ba wa in uttum udna har in za ku yi abin da wa'incin al'ummar da ta gabace ku ta aikata Allah ya dauki mataki a kansu to kuma wannan abin zai ci gaba shi ma Allah zai dauki mataki a kanku muddin za ku aikata Allah zai aikata shi ma abin da yayi alkawali ba zai saba alkawalinsa ba ina fatar mun fahimta wa alimta min ayatihi fil afa'i kuma kai sani kai ilimi a cikin ayoyin Allah subhanahu wataala fil afaq a cikin sarari kadibi irin yadda duniyar nan take wakana take tafiya irin yadda duniyar nan al'amura suke ta jidduyawa a rayuwa malam wallahi akwai darussa masu dimbin yawa a cikin ta irin yadda duniya take juyawa yadda al'amuri ke tawanzuwa akwai abun ban tsoro a cikin ta wannan zaka gane ashe cewa yanzu misali kalloki jagorancin al'umma ai takarawa ne ya hau shugabancin kasa shugabancin kasa ya ida ganewa sa manda kisa kuma ya sabka wannan a cikin sa inna fi zalika la ibra a cikin wannan akwai wa'azi akwai abun lura amma wama ya'qiluha illa al'alimun ba kowa bake hankalta da wannan wa'azin sai wanda ya kasance malami bai hankali a cikin al'umma yanzu misali shekara uku da suka huce a baya a kasar nan waye shugaban kasa Muhammadu Yusuf ko amma yanzu waye shugaban kasa tsakanin ku da Allah wannan ba darasi bane da fa in tafiya zashi akwai kudin da cikin baitul malin kasa ake dokawa ayi amfani da su saboda yana shugaban kasa in zai tafi sai an kasar ɗan jarida ga jami'an tsaro ga kaza ga kaza ga kaza abincin gidansa tsare yake da kuzurta ta dake komi amma yana sabuka daga karagar mulki wannan abun kuma ya juya ya zamanto khabaru kana labari za a dinga bayarwa sai ga ji ana kira in na farko za a fara tsohon shugaban kasa ina fatar ku fahimta a cikin wannan ababen na dubi a cikin sarari wallahi akwai abun lura kwarai da gaske kadibi yadda yaro yake tasowa yana jariri amma sai a waye gari wata rana gashi a watan wata rana ya zama shi ma uba tun yana cewa baba har an koma ana ce masa baba inda hankali kai ka san cewa a cikin wannan al'amarin ya kamata ka gano girman Allah subhanahu wataala ka san cewa Allah subhanahu wataala ya fi mafi cancanta da abota masa kuma akwai abin da Allah yake nihi a cikin wannan al'amari ai ba dan kawai ta aiwa bane kawai Allah yayi ma a so Allah yake ku dinga lura da ayoyin Allah wannan aya ce ta Allah subhanahu wataala malai ce mai dulluka ala anna alqur'ana haqqun to wannan zinna muka cewa idan kana dibi cikin sarari za ka gano cewa ashe alqur'anin nan gaskiya ne daga wajen Allah subhanahu wataala wa anna ar-rasul haqqun kuma annabin Allah gaskiya watan zawwasa gaskiya ne kuma aikosa gaskiya ne daga wajen Allah wa anna Allah yunjizu wa'dahu la muhala Ubangiji subhanahu wataala mai zartar da alkawalinsa ne ba shakka ba kwankwanto abinda Allah ya ce zai yi wallahi zai yi inna lanansuru rusulana haka Allah ya ce zai taimaki manzanninsa to Allah ya ce zai yi wallahi kaka ji shakka zai yi walladina jahadu fina lanahdiyannahum sublana idan kana son ka samu taimakon Allah to ka mu tafarkin Allah sai Allah ya taimake ka wala yansuranna Allah man yansuru in Allah yace zai yi in Allah yace in kai kaza zai baka kaza wallahi kake ji shakka za Allah zai baka idan kuma Allah yace in ka kuskura kai kaza zai maka kaza to kuma in kai abun wallahi Allah sai ma wannan abun ko bajima ko badade Allah subhanahu wataala ya dace da mu malai ce fa tarihu dan haka tarihi da ake karantawa ko a qur'ani ko a hadisi ko kuma a tarihi ma na duniya ka ji ana bada labari malai ce tafsilu li juz'iyati ma arafna ma arafna Allah wa rasuluhu bihi min al asbab al kulliyati lil khair wal shar wannan yana fayyace muna aba bi juz'iyati bangarorin hanyoyin da muka san Allah subhanahu wataala da manzonsa ma'ana tarihi wata hanya ce da mutun yake sanin Allah subhanahu wataala domin at-tarikh shine labarin abinda suka gabata ya riga ya wuce to kuma labarin ana bada shi ne dan abu guda guda biyu abin da farin dan ya zama to darasi ya zama to idina gare ka a rayuwa kasancewar wannan abin da aka baka labari to ana son ka kiyaye abun ya zama to darasi gare ka a rayuwa abu na farko kenan abu na biyu kuma shine ka dinga auna sunnar Allah a rayuwa a cikin sa kuma lati fa tarihu tafsilu li juz'iyat shi tarihi yana fayyace bangarori ne ma arrafana Allah abinda Allah ya sanar da mu da manzansa min al asbabil kulliya na daga sababba wasu ji al kulliya gama gari lil khairi wasu suka hada al khairi gaba daya da kuma watan sharri tarihi hanya ce wanda Allah ya sanar da mu sababin al khairi ko sharri yanzu misali samudawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labarin samud alladhina jabu as-sakhra bil wadi da Allah ya bada labarin su an halakar da su fa amma samud fa hadainahu fastahabu al-ama ala al-huda Allah ya tura su akan tafarki suka kiya to a karshe ne Allah ya musu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya aika musu da tsawa aka halakar da su wannan tarihi yana nuna maka Allah yana nuna maka ashe sababin samun alkhairi ko sharri ma'ana idan kana son ka samu ka guje wa azabar Allah irin yadda Allah ya musamu dawa to kake yi irin laifin da suka aikata mun bayyana wannan shine kai karatu yana nuna maka cewa ashe ka gano matakin alkhairi ko kuma sharri ne a rayuwa da aka ba mu labarin ashabul ukhdud dan mu ƙara gyara alaƙar mu da Allah subhanahu wataala ashabul kahf dan mu gyara alaƙar mu ashabul janna su ma dan ka gano cewa ashe ba yawan tarawa bane ke sa ka samu sannan kuma ko ka tara in Allah bai yarda ba abin ya zauna ba zai zauna ba baka suka yi ba iz aqsamu la yasrimunha musbihi suka yi alwashin gonar za su je baban su ne ko da ke da gona amma ya kasance idan yayi noma yana aikata alkhairi wa al'umma yana sadaka yana taimakawa bayin Allah yana mutuwa ai suka ce wannan alkhairin kan sun jaye ba za su ƙara ba da tallafi wa al'umma ba suka ce kuma yanzu mun yi alwashi da sassafe tun da farar safiya mun tafi mu je mu girbe abin da muka noma a ƙarshe ba su ce insha Allah ba sai Allah subhanahu wataala ya turo mala'ika kuma ya kone gonar baki ɗaya kam suna zuwa suka ce kai innal dalun kuma ina jin mun bace hanyar ba gonar bace muka zo can aka samu mai hankali Allah ya lura da shi dan ya gano girman su gano girman Allah da kuma al'amarin Allah subhanahu wataala yace alam aqul lakum laula tusabbihu wa la tamku bada ku ce ku yi tasbihi in Allah ya yarda suka dawo to qalu subhanaka subhana rabbina inna kunna zaisati Allah mun san mun yi laifi wannan tarihin ba dan kai ka karanta bane ka ji dadi a'a ka gano cewa idan Allah subhanahu wataala ya baka yana son ka bayar kai ma in ku Allah ya baka ce ba za ka bayar ba sai ya amshi da mun nashi ne cikin nan kawai a wuce wuri mun bace karatu cikin kowane babi karatu ne kuma mu yi duk gaba daya Allah subhanahu wataala ya datar da mu malai ce faslun wal amru thani abu na biyu yace an yuhazzira mughalatatan nafsihi lahu ala hadhihi al asbab mutun ya abin nan ya guji abinda zai abinda zuciyarsa za ta yaudare sa akan waɗannan sababbai ya guji duk abinda zai kawo zuciya ta yaudare sa domin zuciyar dan annabi adam Allah ya kasanya ta kashi uku akwai annafsul lawwama akwai annafsul ammara kuma annafsul mutma'inna to dama ita galibar rayuwa in ba Allah wa in ba wanda Allah ya tsare ba to innan nafsala ammaratun bisu'i rayuwa na tana tana dora mutun tana kawata wasu ababen da suke sabon Allah subhanahu wa ta'ala yanzu wani fa kawai ba abinda rayuwar take kawata masa kamar dai ko nawa ne zai iya kashi akan yayin kallon kwallo shi ko nawa ne ya yarda ya bata ko awa nawa za a yi in za a yi kwana ana kwallo shi wallahi ba abinda ke tara masa da hankali amma na rantsa maka da Allah bai iya hakurin sauraron wa'azin minti biyar ko ba ji matsalar wannan kuma shi ba kwallo bace matsalar sa a'a in dai za a yi kokowa to shi bai da matsala kawai in za a kwana in ma za a kwana ana yi shi kawai bai damu ba kawai jin yake a normal ne amma fa makaranta in yazo ya zauna huruful hijaiya ga ce ya karanta maka su tun daga alifin zawwa ya unguda shi da su wallahi bai san su ba dan musu alif an baki ne muka kuma ko wai alif an baki ce ita ma bai san ta ba ya manta ta tun karatun da gato mun sai san gashi tun yana karami karatun dole tun shi bai kara karatu ba kaga annasul amara wani shi kuma ba nan bane kawai idan abin da kina masa kawai rayuwa ba ta yi sai da caji wa malwa kawai baya shi kawai dan dan caji ne kawai sai ce kai in ya dauki hayaki Allah ya sauke shi kawai nan ne aka nuna rasu tana masa kawai nan ya kamata ya ya ba sai ga sa gashi nan matashi ya kamata a ce yana ce yana haddin qur'ani yanzu ya kamata a ce ya gangaro daga tauba wanda ya kamata a ce ya huci ankabut ya kamata a ce bakaran nan ya game ta samu utsewa da adabi ce duk wanda yake ya ce ya zama malami ya kamata a ce ya hade su amma shi ba shi bane damuwar sa shi kawai gani yake mai yin wannan ma bai san abin da yake ba shi kawai wata cikin wata duniya yake bai san dadin duniyar ba wannan kuma inda rayuwar sa jarrabe ta nuna masa kawai shine dole sai da mata harakan nan dole shi wani kazami ne mace ko nawa za a iya sanyawa inda zai samu bukata sa zai iya kaiwa ko kuma ji karatu kuma suna nan cikin al'umma birjik shi kawai gari yake kawai a lafiya launi la kawai harakan ma inda harakan ma za ce to hatta takalmin su san cewa wani dan iska ne wallahi akwai wanda takalmin su karan kansa su san cewa dan iska ne wallahi sun tabbatar da kazami ne Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu kuma ne ce an yuhazzira mughalatata nafsihi lahu ala hadhihi al-asbab ya ya guji abinda zuciyarsa zata yaudare shi da shi akan wa'innan sababban cewa ai sababin alkhairi da shiri in Allah ya kaddara in ka rike sabin shi kenan kawai an wuce wurin mallan cewa hadha min ahammil umur wannan fa na daga cikin mafi girman al'amura mutun ya taka tsantsar da abinda rayuwar sa ke sawwara masa shi sai Allah ya ce wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa duk wanda ya kare kansa daga abinda zuciyarsa take raya masa ya kare kansa ya bi abinda shi Allah ne yake so to Allah ya ce aljanna ta tabbata tace makoma gare shi Allah ka sanya muna ciki malati fa innal abda kaga bawa ya'rifu annal ma'siyata wal ghaflata min asbabil mudirrati lahu fi dunyahu wa akhiratihi bawa ya san cewa saban Allah da kuma rabkana game da bin Allah subhanahu wa ta'ala na daga cikin dalilan da ke cutar da dan annabi Adam a duniya da lahira duk mutum ya san cewa saban Allah suna cutarwa a duniya kuma suna cutarwa a gobe kiyama kaman ba wani wanda yake yin sako a duniya ba ce ya san abin da yake ba bai da kyau duk duniya ba wani da yake yi makhluki da yake saban Allah ba ce ya san da abin da yake bai kamata ba ya kare misalin ka doka ka ce to turawa da su suwa musulmi ba to ko su su san cewa abinda duk Allah ya ce bai da kai ko to ko su a gun su akwai doka akai yanzu misalin a ture ba a yarda mutum ya sha giya ya tuki saboda tuni tana gure da hankali kuma zai iya kawo hadari nafsu tunani da Allah ya yayi ya sanya cewa aka haramtar da giya amma sai dai ba a haranta ba sai ga ce a in za ka yi tuki a shi kaga an yi wani abu tsari na shari'a ko in Allah ne kawai ya sanya ba su biye suka ce haramun ci a turai ba a raba da irin abun da ya shafi zinace akwai irin da a kasashen turawa ne zina abun kunya ce wallahi alazim akwai a kasashen turawa wanda yin zina abun kunya ne amma nan sai dai Allah ya sauke da musunan musu ga mutum musulmi yana ikirarin musulmi da akwai wanda tsabar lalacewa malam Jabir tsabar lalacewa diyar ciki sai ke nima tsabar lala tsabar ya kai kazami na gidan gaba irin wayannan ka san ko cikin jahannama su ne uwaye ka san da ka san sandika ko to ko jahannama akwai sandika eh akwai mamba akwai mambobi na biro na ɗan wuta to ire-iren wayannan ka san su ne uwaye Allah ya sauke malaka to fa innal ma'siyata wal ghafla min asbabil mudirrati lahu fi dunyahu wa akhirata wala budda kuma ba makawa kowa ya san wannan abun walakin tu ghalituhu nafsuhu bittikali ala afwillahi sai dai rayuwarsa tana yaudarar sa da ya dogaran ƙarya ta hanyar neman afwar Allah subhanahu wataala sanyawa ransa cewa ai shi Allah mai rongantawa ne me yafewa ne duk abun da ka aikata na laifi shi Allah agunsa yana yafe wannan abun to sai ya rike wannan dalilin wannan dogaran na ƙarya sai ta saba Allah subhanahu wataala wata wa maghfiratuhu tarata wannan lokaci kuma sai ya dinga amfani da cewa ai Allah ghafurur rahim ne akwai wanda fa ya san abin da yake ba na laifin kai sai ta kai ai Allah ghafurur rahim ne ko kuma ita wai Allah ghafurur ya rike anan kawai zai ta istintin da yake yi a rayuwa ta sha'aninsa aka sai cewa kawai Allah ghafurur rahim ne mai gafara dai mai jin kai ta saba jin wata karuwa tana wannan zance sai ai Allah ghafurur rahim ne to kaddara Allah bai gafarta mata sai ta mutu ba bata roki ba a bata damar ai Allah ya baka damar ka roki shi gafara ma wata ni'ima ce a rayuwa Allah ya baka damar ka roki shi gafaran wata ni'ima ce a rayuwa kuma ba kowa bane Allah yake ba iko ya roki Allah gafaran kafin ya bar duniya haka ne Allah ya kare mu malai ce wata wa bitaswifi bitawbati tare ta wani lokaci kuma ta hanyar jirkata tuba kaga mutum yana ta laifi ya san laifi ne amma sai kai ni ba zan bari ba sai lokacin da Allah ya shiryar da ni wannan abun ai kaddara ce sai ni ba zan tuba sai lokacin da Allah ya shiryar da ni sai mutum yana ta jinkita da tuba ya kamata a ce ya daina kaza yanzu ba wani fa ko a tsari na a bar addinin musulunci a bar shari'a ko tsari na rayuwa na dan adam in dai da kunya da sanin ya kamata a ce ya bar shan taba saboda har ya rura tsakani da Allah a ɗabi'a na ce ta dan annabi adam ya kamata a ce a irin sa shine za a dinga gani masallaci sahun gaba amma sai a same sa wajen wata dara ana surutu ai duk wanda dai a shekaru za su sanya hurbura ta fito masa to ya kamata a ce ya yi wa kansa wa'azi ba ka bane amma fa wani kawai a lokacin yake ƙara dagewa cikin sabon Allah subhanahu wataala malati wa bil istighfar bil lisan taratan wani lokaci kuma sai ya yaudari kansa ta hanyar cewa ai in kai abu kai istighfari Allah yana yage maka wa bi fi'lil mandubati taratan wani lokaci kuma yin abin da yake mandubi mustahabbi sai kawai mutum ya fake da yin mustahabbi misali ko sai mutum ya ta abin da yake yi musamman irin alhazai da masu mulki wasu daga cikin masu kuɗi ba duka ba wasu daga cikin masu kuɗi za su ta bashashar su ta harkar matarsu da harkar cuwa-cuwa wasu daga cikin masu mulki a ta zalunci ana babakere da kuɗin al'umma sai umara ta azumi ya zo sai ga mutum ya tashi kawai ya buga riga ya tahi umara ko kuma aikin haji kawai ta yi aikin haji dalili kawai duk wanda ya aikin haji raja'a ka yawmin waladatuhu ummuhu zai dawo kamar da mahaifiyarsa ta haife sa yanzu duk abin da ya aikata wancan an wuce wani shikenan kawai a ga wannan bai fahimci shari'a ba ina fatar mun fahimta to fi'il mandubat wani lokaci rayuwa take sanya wa mutum yana ya dage cikin sabon Allah kuma sai ta raye masa ai in yayi abu kaza in kai sallah nafila kaza ko kai kaza kai kaza ai shike da goce wuri mala ce wabil ilmi jarata wani lokaci kuma ta hanyar malanta ai ai mu ne ahlul lahi mu muka san Allah ko kun bai shi karatu sai wai dan yana malami to zai iya duk abin da yake so saboda su suka san hanyar da ake bi Allah ya gafarta wa dan annabi Adam sai ya ta iya shegin sa ya amso wani wancan ya zalunci wancan yake za a da sunan malinta wai wai malami ne muna da ilimi musa da ake bi abi alallashi Allah Allah ya yahi muna malace wa bil ihtijaj bil qadar tarata wani lokaci kuma to zai dinga amfani da hanyar buga hujja da kaddara ai abun kaddara ce ai duk abun da kaga ya faru dan annabi Adam kaddara ce a rayuwa amma fa in musu abun ne na alkhairi ba zai da kaddara ba ce sai abun sharri ne sai ya kaddara ce shi yasa gun bature babu kaddara malaje shi bature bai san kaddara ba shi bature gun shi babu kaddara kawai da gangan shi gun shi da ganganci ne kawai ku kun bayyana ai ka dauki misali abun da ya shahi tuki yanzu a hanyar tafiya bature ya sanya alamat nan wurin kakka wuce 50 ko nan wurin kakka wuce 70 nan wurin akwai shanu na biya nan wurin kaza ne sannan kuma in zaka take ka sa bell ka daure sancir ka daure kai kaza ko kun fahimta ta yi mota ta kasance iskar ta kaza to shi kun bature idan wani abu ya faru ko bai ka kaddara ne a'a ko abu da tunanin shin ka sa sadir shin nan kake tahiya shi kawai bai san kaddara ba saboda a iya tunar sai ka kiyaye wannan abu kawai a huce wannan wuri ko kun bace karatu Allah ya dace da mu wa bil ihtijaj bil ashbah wal nuzara wani lokaci kuma sai mutun ya diga burga hujja da abokare da kuma tsara ai cewa su wani tsaran mu ne ba mu yi su wani imani ba kowa ne addu'uwa ne yanzu fa akwai wanda yake sabo in kai mai da sai ka ce ai kowa ne da uwa ne ma yana yin kaza kun ba cika ratu ai ko su wane ma suna yi to wane ma yayi balantana ni mun ba cika kadir na'am misali in ma ga cingon ta ne kai wasa ne sai akan abin da ya shahi ta ai shiga sama ma can ana yi to mu gidan mun yi ba wani abu ne in wani ne kuma kai wasa ka ce ai su ustazo ma suna yi mu dan mu yi ba wani abu bane mafhum ko abokane kawai ga wasu kaza ga abokane su abokai ga sunan fa ana ta kaza to ai shi ma ba ta ci aikin ran da shi Allah ya sauke malace wal iqtida bil akabiri tarata wani lokaci kuma ta hanyar kwaikwayo da magabata manya sai ga kai to ai su wane ma da ake ganin su ashak ne sun yi kaza ai wane ma da ake ganin kaza ne ai yayi kaza wane ma da ake ganin kaza ne yayi kaza to wannan sai ya sanya shi ma sai ya dogara ya fantsama cikin abin da yake na lalanci da kuma shashanci Allah ya kare mun ba cika rasul malace wa kathirun minan nas diyawa daga cikin mutane wa kathirun minan nas diyawa daga cikin mutane yazunnu annahu law fa'ala ma fa'ala suna tunanin cewa idan suka yi aika da suka aikata abinda ransu yake so na masha thumma qala sannan yace astaghfirullah ina neman Allah gafara zala afru dhanbi waraha hadha bi hadha alamun kufan azmibin gabaɗe ya tafi idan wasu daga cikin mutane masu wawan tunani suna tunanin cewa suna zaton wai idan mutun yayi zunubi sai yace astaghfirullah to wannan istighfarin da yayi ya goge wancan laifin da ya aikata sannan kuma waraha haza bi haza da laifin da kuma zunubin da aka rubuta masa duk sun tafi ko kun bayyana ana samu mutane da ya ce da irin wannan kirfa na taba jin wani malami yana firar ai dan taba iya shege ba laifi bane kana iya kai istighfari saboda hadisi na annabi da yake cewa ba nan da kuke yin zunubi ku roki Allah gafara da Allah ya halakar da ku ya kawo su mutane da za su yi sabon Allah kuma Allah ya yafe musu kaga wannan kuma kana zaburar da mutane su tashi zuwa bi zuwa sabon Allah kenan ko akwai ma wanda zai karanto hadisi irin na najabu yana zasu suna ta karanto irin hadisi najabu kaje mun tana cewa ma asarra man istaghfara wa in aada 70 marra wai hadisi ne ma asarra man istaghfara wa in aada 70 marra duk wanda zai yi istighfar ko da ya dage akan laifin da yake yi to ko zai maimaita wannan laifin so 70 a wuni ba zai masa komai ba kuma wai ma'ana mutumin da yake yin laifi kuma yake yin istighfar da zai maimaita laifin so 70 a wuni kuma ya roki Allah gafara a wuni so 70 ai ba abin da laifin zashi Allah zai yafe masa kaga wannan kana zabar da mutane su tashi zuwa mi zuwa ta hasada ta'addanci a cikin al'umma alhali kuma Allah jin hankali ko yake yi kadibi qur'ani yake ta afa amila ahlul qura ayyatihum ba'suna bayatan wa hum na'imun aw amina ahlul qura ayyatihum ba'suna duhan wa hum yal'abun afa aminu makra Allah tambaya fa Allah ta afa aminu makra Allah wannan maganar fa mai girma ce to sai kaddara ka shiga sabon Allah sai ka wuce kiyama sai ka wuce lahira sai ni an arya fa an kare duk wancin abun da ka aikata ba a kwance da shi fa domin ana tada mutum ne akan abun da ya mutu akan sa ana tada mutum akan abun da ya mutu innamal a'malu bil khawatim Allah yana dubin karshe ba da kai aka fara ba a'a karshen a ina ka kare shine Allah yake dubi karshen a ina ka kare shi ya sanya annabin Allah annabi Muhammad yake roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yace ya musabbita alqulub thabbit qalbi ala ta'atika ya kai wanda kake tabbatar da zukata Allah ka tabbatar da zuciyata akai maka da'a domin zukatan bayin Allah na tsakanin farutan Allah subhanahu wa ta'ala yuqallibuha kayfa yasha Allah yake juya ta ayyade ga dama kuma nan daga bafa zamani zai zo inji annabi Muhammad da za a waye gari mutun yana musulmi da safi amma kafin ya mace ya kafirce wa Allah ya zan kafiri jama'a mun kusa muna kusa gabda cikin wannan lokaci galiban mutane wallahi alazim uqsimu billah alladhi la ilaha ghayruhu wasu mutane dewa suna sallah amma na rantsa da Allah ba musulmi bane tuni sun bar musulunci sun riga sun rabu da Allah ba su sani ba to abin da ya kamata shine kokarin tsoratar da mutane Allah subhanahu wa ta'ala domin da'awar ta tafiya da abu guda biyu at-targhib da kuma at-tarhib a koratar da mutane kuma a tsoratar da su kaga zamanto ka kullun wa'azin ka tsoratarwa ne kawai ka zamanto kullun wa'azin ka huta kawai kullun huta bai ba kuma kaga zamanto kullun bakin aljanna kawai kake zance kullun bakin aljanna sai ka sa mutane su loshi su sun shige amma ka dinga tsoro in akai aljanna to gobe sai a dan tabo bayanin wuta yo ila akai wuta gobe sai a tabo bayanin aljanna sai mutun ya dinga auna kansa tsakatsakiya in aka zo aljanna sai ta fatar Allah ya kai sa aljanna kuma sai ya ƙara kuzari da yin abin da zai kisa zuwa aljanna idan kuma akai bayanin wuta kuma sai roki Allah ya kare sa kuma abin da yake da laifi sai ya takaita akan sa kuma zaka dubi duk irin inda Allah yake bayanin gafara da azaba daga Allah yana da suri guda idan ka dauki amma idan Allah ya ce ilmu anna Allah shadidul iqab wa inna Allah ghafurur rahim ko anna Allah ghafurur rahim Allah mai tsananin azaba ne kuma Allah mai yawan gafa amma ga zo kullun gafarar Allah sai mutane su sabo kuma kaga zo kullun azabar Allah sai mutane su abun nan karamun to kana hada suka ce shi at-targhib wa at-tarhib kwale ta mutane da kuma tsoratar da su suka ce kamar tsuntsu ne yake da hurhuke guda biyu kaga tsuntsu bai tashi da hurhuke guda daya dole sai da hurhuke guda biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu haka yake fada yace inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim kuma yace ghafiriz zambi wa qabilut tawbi shadidul iqab kaga yana gafara kuma akwai azaba to a dinga nuna mutane rahmar Allah kuma a dinga nuna musu azaba ta Allah subhanahu wa ta'ala malati wa qala li rajulin wani mutum wani namiji ya ce da ni inji ibnu al-qayyim yake cewa wani mutum wani namiji ya ce da ni من المنتسبين الى الفقه da cikin masu danganta kansu cewa wai su malamai ne sun fahimci karatu sun fahimci fiqh anna ana af'alu ma af'al ni zan yi abinda zan yi zan iya ta'asa ta zan iya iyar shege na a rayuwa da ku hakuri in kalmomin sun dan yi tsauri eh asan akwai irin waɗannan malaman da wallahi alazim akwai irin waɗannan malaman da suke ta ruda alhisai suna tabbata al'umma kawai da ka ci zace kai ma akramakallahu gaitan akramakallahu in wa'azina ma ai kuma gaitan shina yi wannan ba dalili ba tunda ba shi bane annabin da Allah ya turo maka ba dalili bane wallahi alazim na taba ji da kunnaina da kunnaina na taba jin wata mace tana fira nan garin ta kira wani malami ce wani kan dan iska ne wallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa da kunnaina na taba jin wannan maganar na taba jin wanda take cewa wani kan ba danda Allah ya shi malami da bakarin dan iska za a yi ba ba danda Allah ya yi shi malami ba ba karamin dan iska ashe miye ni ne ban ce ba Allah ya sauwaje kaga wannan ba da'awar annabi bace wannan ba wannan kuskure wai a tunanin su kawai duk abin da zai yi kamar da wannan yake fada yace ana af'alu ma af'al ni zan aikata iya abin da zan aikata summa abu sannan in ce subhanallahi wa bihamdihi 100 marra in ce subhanallah wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi har so 100 idan yayi wannan wa qad ghafara zalika ajma'u duka abinda na aikata na laihi duk skirji da nayi wa'annan jumlar da na fada bi ya goge wancan abinda na aikata kun bai ci karatu a wasu daga cikin dalil na suke labewa ta wannan bangaren Allah ya sauke kama sahha anin nabi yace masa kamar yadda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabin Allah na cewa annahu qala man qala fi yawmin duk wanda ya fada a wuni subhanallahi wa bihamdihi yace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi har so 100 huttat anhu khatayahu an goge masa an karkare masa zanubansa baki daya walau kanat mithla zabadil bahri koda wannan zanubin ta gasance kwatan kwacin kumfan teku koda zanubin sa zai kai kwatan kwacin yawan kumfan teku to Allah ya yafe masa wannan hadisi ne ingantacce wanda al-imam al-bukhari ya fitar da shi malai ce wa qala li akhar wani kuma ya taba ce bi da ni min ahli makka cikin mutanen makka nahnu ahduna yace mu dai daga cikin mu idza fa'ala ma fa'ala in ya aikata abinda ya aikata na rishin kunya wa Allah na sabon Allah na ma sha'a ihtasala sai ya je ya fara wanka sai ya je ya yi wankan sa wa tafa bil bait sai ya zo harami ya tsawafi usbu'an tsawafi guda 7 wa qad muhiya anhu duk lahin da ya aikata an yahe masa wani fani a maka yake cewa ibn al-qayyim al-jawzi tun wancan lokacin fa tun wancan zamanin balantana wannan zamanin tiktok zamanin duniyar aljanu a hannu tun wancan zamanin fa wani yace wa ibn al-qayyim mu daga cikin mu wasu daga cikin guraba lalakun daliban ilimi da malamai idan muka yi sabon Allah muka yi abinda muke aikata wa na lahi kawai sai mu je mu yi wanka mu je dakin Allah mu yi tawafi guda 7 kuma duk abin da muka aikata Allah ya yi mana to tambaya anan walki da tabbacin cewa daga lokacin da zai saban Allah ya je zuwa istighfarin yana da sauran nimfashi a duniya na'am ba wanda ke da in ka karanci yadda ake istighfari a nemi Allah gafara amma ai baka karanto lokacin mutuwar ka lokacin barka duniyar ba haka ne akwai fa wanda shi fa wallahi alazim akwai wanda ya koyi soyayya da dalibai ne saboda ya ga malami sai yana yi sai da wannan kawai ba laifi bane ai akramakal malam ma yana yi kun bai cika ratu Allah ya sauke amana ce an ka masa amanar ayyan mutane ya karantar da su qur'ani kuma an koma a amur ina ka ji haraka Allah ya sauke. Shi yasa wallahi mafi hadarin al'umma a cikin mutane malamai sun yi kowa zama cikin hadari. Allah ya kare mu baki daya. Allah ya kare mu baki daya. Sai na ji ne kamata mu kwana malam Jabir. hadisin na gaba mu barshi a wani sati sai mu dora in Allah subhanahu wataala ya yarda abinda muka faɗa yayin zabanto gaskiya Allah ya ba mu lada ba mu kai lokacin ba amma mu tsaya haka nan kuskuren kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna muna fata wa Allah subhanahu wataala bukatun mu na alkhairi Allah ya biya muna ya Allah muna tawassul da sunayenka alhayyu alqayyum duk me wata bukata anan Allah ta biya masa akwai daliban ilimi a bangarori da dama tun daga bangare na masu hadda a bangaren karatun addini ta dirasa ta bangaren abin da ya shafi karatun boko wasu suna neman direbe wasu bak wasu kuma license wani ana nan ana ta shirye-shiryen master wasu doctora ake ya Allah ka san kowa kuma ka san nihin sa bukatar sa Allah ka shirye cikin al'amuran mu na rayuwa baki daya yan kaso mu manya da kanana Allah ka sanya albarka a kasuwanci Allah ka habbakar da dukiyar al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ka kara mana tausayin juna a zukatan mu Allah ka kara mana tausayin juna da son juna a cikin zukatan mu ya Allah ka kare mu da kiyawa juna da gaba da hasada Allah ka kare mu da kiyawa juna da gaba da hasada Allah ka sanya mu wanye da wannan duniyar lafiya Allah ka sanya idan mutum mu tazo mu cika da kalmar la ilaha illallah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.